exclusionary from KDSRecords.com.
Yeah, Sunana Ada, Young Jay, can we do this? KDS Mix, when you get your so you know, like.
Boom, mama, you way an atari. Amma, all you could do is to hurt your brother. A shit chin chicken suit, yanka ba atari. Then zooms through the samadi, yeah, chicken suit, yeah. Where could you be hardest to your brother? Ba abende yesu Christi, ya kuya, mana ba kenang. Musojuna, 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 ikalisya. Ni fada karwana ke, makona chichu na mu. Ni fada karwana ke. Musojuna, musojuna. Ni fada karwana ke. Mukona chichu na mu. Ni fada karwana ke. Musojuna, musojuna.
Urubinda Yesu yabarabana kena. Urubinda Yesu yabarabana kena. Urubinda Yesu yabarabana kena. Musojuna, musojuna. Urubinda Yesu yabarabana kena. Urubinda Yesu yabarabana kena. Urubinda Yesu yabarabana kena. Musojuna, musojuna.
Dan uwan kama wai kana gaba da shi to wai komai ya baci kenan ai. Washin kam da Yesu yayi gaba da mu da mun samu ceto ne na san zakuce a a to me yasa ki yayye samu abokan tafiyan mu ni fadakarwa nake maza maza mu daina dan Allah ka bar dan wanka shi ma ya sha iska inda hali shi ma ya bunkasa ni fadakarwa nake mu kauna ci junan mu ni fadakarwa nake mu so juna mu so juna ni fadakarwa nake Mukona chichu na mu ni falakarwa na ke musojuna musojuna
urubinda Yesu yabarabana kenan urubinda Yesu yabarabana kenan urubinda Yesu yabarabana kenan musojuna musojuna urubinda Yesu yabarabana kenan urubinda Yesu yabarabana kenan urubinda Yesu yabarabana kenan musojuna musojuna.
I'm coming in with peace, so why the man is real love and why the priest and doing nowadays. I can't think of fake love, ain't love me. I never see love, he smile with me from outside, bro. I call it all off. I darian da suke yi na lebe ne had the way ni che mana ga you ana tare idan suka koma gefe ana ware har uwar mu suke zaga an suna yare. Yesu yace ka so magabcin ka kamar kanka ka dinga musu addu'a kamar wanka koda a ce ba ya san ka ka dinga san sa idan ka rama mugunta ga ye kai wa kanka word
ni fara karwa nake mu kauna chichu na mu ni fara karwa nake mu so juna mu so juna ni fara karwa nake mu kauna chichu na mu ni fara karwa nake mu so juna mu so juna.
Urubinda Yesu yabarabana kenan urubinda Yesu yabarabana kenan urubinda Yesu yabarabana kenan muso juna muso juna.
Mix and master by KDS.
Urubinda Yesu yabarabana kenan muso juna muso juna.